رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah muna gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin ash-shifa bi ta'rif huquqil mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam muna cikin bayanin tadodi dabi'u na annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waɗanda suke muktasabai ne da waɗanda suke ba muktasabai ba tsururin su ake yi da waɗanda ba tsururin su ake yi ba yayi bayani yace musamman yana magana akan abubuwa guda biyu waɗanda ƙarancin su abin yabo ne bacci da cin abinci yawaita su kuma abin zargi ne su dai bacci da cin abinci su aka yi magana don a gano annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a wannan fagen ya yi riko da abin da hazzi wanda yake mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai take ciki annabi sallallahu alaihi wasallam bai dogon bacci bai bacci wanda yake mai nauyi yana karanta baccinsa domin karancin bacci sifa ce abin yabo wa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun bayan Allah Allah na yaba kai da cewa kadan suke kadan cikin dare to Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban bayan Allah waɗanda Allah zai yaba duk cikin wanda Allah zai yaba babu kamar manzon Allah don haka ma sunansa Muhammad wanda yafi kowa karɓar yabo wanda yafi kowa cancanta a yabe shi sallallahu ta'ala sallam shaibu kenan alayhi salatu wassalam to shine to fi hikmati luqman akin hikman nan ta luqman
ya bunayya
luqman wata luqman dan ƙwa annabi daud ne ƙwa annabi daud itta fi luqman aka ce alqali ne a banu isra'ila alqali ne a banu isra'ila wasu kuma suka ja ba alkali bane dai wani dai bawan Allah ne da Allah ba shi hikima wasu suka ce annabi ne wasu suka ce a'a jumhur suka ce ba annabi bane wali dai luqmanul hakim shine luqman waskandaru laysa anbiya fi arjihil aqwali lakin awliya da luqmanul hakim wanda alqur'ani ke fada mana qissal luqman yana kawo mana hasudul luqman ba karewa da karewa hasudul luqman akwai to sannan waskandaru da askandaru shine zulqarnain waɗannan laysa anbiya ba annaba bane fi arjihil aqwali amma azance wanda yake mahirin jayi lakin awliya cewa waliyai ne to shi a cikin hikimomin nan na luqman na'am aka ce hikimominsa wa'azuzinsa kenan waɗannan suke kunshe da hikima
ya bunayya
abinda luqman yake cewa idan tala'atil ma'idatu domin a lokacin wa to tu kuta a diba dai
idan tala'atil ma'idatu
idan dai ma'idatu wa hanzanya ta cika na matil fikrat tunani shi ma zai daskare ba samu yadda ciki ya cika dam wa hanzanya ta cika to ba ta barin wani sarari na kwakwalwa ta yi tunani za ta daskare ne
wa kharatat al-hikmatu
hikima kharatat za ta bauce sai ya zama babu hikimar za ta bauce
wa qa'adatil adaa'u 'anil ibada
adaa'u gabbai qa'adar za su darbe 'anil ibada daga barin ibada sai ya zama gabbai ba su da nishadi cikin su tashi su yi ibada saboda mi saboda uwa hanzanya ta cika ta harbe kwakwalwa ta harbe sauran gabbai
wa qala
sununu mallan sununu yace ilimi wanda ake cewa ilimi bai inganta liman ya kula tashba ga wanda in ya fara ci sai ya take ciki dam to ilimi bai daidai ne shi, bai kyaututuwa gare shi, wannan halin shi ne. Ya zo a cikin sahihin hadisi, ma'ana ingantaccen hadisi, ko dai a ce yana nufin Imam al-Qadi ya yana nufin Sahih al-Bukhari, dan ta sahihul hadisi farkon abin da ke zo ma masana da almajirai ta Sahih al-Bukhari ake nufi, don shi ake itlaqin lafazin sahihi akan shi Imam al-Bukhari. Koko a fi sahihul hadisi, hadisi ingantacce ko ma wane ne, dan ba bai Imam al-Bukhari kadai rawaita hadisi ingantacce ba, to amma wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaita shi.
قوله
صلى الله عليه وسلم
أما
أنا ني فلا أكل باناتي متكئا واتن إلن واتن زمن جلشا شين متكئا با متكئا وانشمنا نكشن جدا با متكئا وانشان دا كساني با نكشن جدا متين كشن جدا قايجن تكيش كون داما كون هاقو شين اتكائي تبا إليش با wato abinda ittika'i anan watan natsuwa dangalgal da abinda ba hujji ke ta dangalgal ka san an zama dangalgal zama ne shiryayye kamar ayi zama na tamatte da ko ka zanna ka harde kaga ka zauna duk aikin da zaka yi ka shirya mai aikin kuma zalla bai cin abinci irin wannan zaman na shiri irin wannan zaman na dangalgal shine muttaki an baya haka.
والاتكاء هو
التمكن للأكل. والاتكاء أبدا اتكاء أنان هو التمكن شين جنجر جل للأكل دون أتى أبنتي. جريشة زمن جريشة جنتن أبنتي.
وتقعدون في الجلوس.
وتقعدون في الجلوس شين زمان جنجر جل في الجلوس أتى كن زمان.
له
وتسبب لجن أبنتي. kaman mi
katarabbu'i
kaman mai zaman samar kwatai shine zama na tamatela shine tarabbu'i wa shibihi da abin da ya kama da wannan zaman ko kace zaman dan sarki ko tamatela ko zaman samar kwatai min tamakkunil jalasati na tabbata jalasatin zaune zaune ma'ana irin nau'o an zama waɗanda ake samun tamakkuni cikin su to manzon Allah bai cin abinci irin wannan zaman sallallahu ta'ala alaihi wasallam
allati yadminu fiha aljalis
wa jam' aljalis min zama ya'tami da yake dogara fiya a cikin wannan zaman
alamata hadu
abza abin da yake karkashin sa in kan kujera ne ko kan tabarma ne kaga da ya danga ya dogara akan wannan abin da yake zama kanshi to ba irin wannan zaman Allah yake ba
wal jalis ala hadhihi
du wanda ya zauna ala hadhihi la ya'ti abza wannan kar wannan sifa ta zama watan lallai zai wannan zaman zai ja ya ci da yawa zama ne wanda zai ja shi ya ci da yawa to bai zauna yadda yake so ba bai zauna yadda yake jin dadi ba to na shi ina ci da yawa haka ba zai ci da yawa ba hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan cikin yin wannan zaman zama ne wanda bai jin dadin zaman da ka bai yi irin yadda zai ji dadi balle ya ci da yawa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa yastakfiru minhu kuma in ya zauna irin wannan zaman ya tsaktar min zai yawa ya ci abincin
wa nabi sallallahu alaihi wa sallama
inna ma kana julusuhu lil akli julusul mustawfazi wa tan irin zaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam inna ma ke de in dai dan cin abinci ne zaman shi inna ma kana julusuhu lil akli julusul mustawfazi ko mustawfiz irin zaman julusa irin zaman mustawfazi ko mustawfiz watan wanda ke Allah Allah ya kare ya tahe shi wanda mai tsimayin ya kare ya tahe shi shine mai tsimayin ya tashi shine mustawfiz mai gaugawa mai ujila to ana fassara shi irin zama ne na mai ujila da kaga mutum a tsugunne kai ka san bayana nufin zaunawa ba yana da wani abun da yake gaban shi nan niyya da ya ƙara wani abun da yake yi gaba yayi ko kuma wani aiki zai kama zaka sai yayi amma da ka gan shi dangalgal kai ka san yanzu ba magana tashi bace ba magana wani aiki bace to zaka sai yana wannan zaman irin na mustawfizi mai tsimayin yanzu ya tashi mai ujula shine musta'jili mustawfizi almusta'jili shine ma'anar shi mukwaiyan tsugunno ne ba ma zama bane dangalgal tsugunno ne ma tsugunno ne, abinda a tsugunno yana kashi biyu ne, akwai tsugunno wanda mutum zai zanna akan kawahun shi amma duwawun shi ba su taba kasa ba, akwai wanda zai ajiye duwawun shi a kasa amma ya ajiye duwawun sa a kasa amma kuma kawahun sa ya cokala su aka ya jingina su da kirji ne, an gane shi ma wanda ana kiran shi tsugunno, an fahimta. To irin wannan zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin shi abinci, ai kai irin wannan zaman ba za a ji dadi ba, to zalla na irin wannan zaman kamar wanda yana jiran wani abu za a ce ga kaza ko kaza kawai ya zabura ya tashi, to irin wannan zaman yake don kada ya ce koshi. Duk wani misali ne alƙadi iyali yake kawowa na Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci ya dake ciki, kaga har aka kai irin wannan fanoni ake ta yawo akan sai an gano Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci ya cika ciki ga ma shawahid. Sifar zaman da yake yi imanin cin abincin suna karantar da ba zama ba ne irin na ajakushi sallallahu ta'ala alaihi wasallam.
Wa yaqulu
abinda manzo Allah ke cewa
innama ana abdun
sani dai cewa ni bawa ne,
aqulu kama yaqulu
manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya bi jin dadin wannan kalma ta bawa, innama ana abdun yace la tuquluni kama qaratin nasara ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu, kada ku gida dani har ku kai ku yi irin abinda nasara suka yi ga ita dan maryama suka ce Allah ko dan Allah ko Allah ko dan alloli, yace dukkan ku yi wannan innama ana abdun ni bawa ne, faqulu abdullahi wa rasuluhu in za ku fadi ku ce abdullahi wa rasuluhu, kuma Allah ya fi ku yafi watan san wannan sunan Abdullahi saboda girman sunan, daraja da daukar da ke cikin sunan ta isa, duk wata daraja da za a ambata karkashin wannan ubudiyya take kuma ga Allah. Abinda sunan ke nufi Abdullahi wanda shi kadai ya bauta ma Allah yadda ya cancanta abota ma Allah, babu wata halitta da ta bauta ma Allah yadda ya cancanta abota ma Allah sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, daga shine ya bada haqqal ubudiyya, ya bada haqqin bauta ga Allah tabaaraka wa ta'ala, kuma matsayin na ubudiyya shine ashrafu al-maqamat domin lokacin da malaika jibril ya taho yana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni al-islam, wannan labarin musulunci kaji matakin farko, manzo Allah ya amsa mishi yace akhbirni al-imani, wannan labarin imani mataki na biyu, manzo Allah ya amsa mishi yace akhbirni al-ihsan, ba labarin isali mataki na uku na koli kenan a musulunci. To da abinda manzo Allah ya buɗa da shi sai ya buɗa da cewa al-ihsan an ta'budallah, kaga kenan maqami na koli a maqamatuddin as-salata al-ubudiyya bauta ma Allah, zaka sai fara an ta'budallah ka annaka tarahu, da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake innama ana abdun ni bawa ne, akulu kama yakulu al-abdu ina ci irin yadda bawa ke cin abinci, bawa zai ta mace ne ci abinci wannan sai mai gida ne ko, to shine manzo Allah yace ni ina cin abinci irin yadda bawa ke cin abinci, kaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika san wanda aka zuba ma abincin ya koma rabi guda yana ci, to haka Annabi sallallahu ta'ala atsugunnuma ko kuma zama ne amma ba irin na dangalgal ba, yace wa ajlisu kama ajlisu al-abdu ina zama irin yadda bawa ke zama,
walaysa ma'ana al-hadith
fi al-ittika' al-maylana ala shay'in 'inda al-muhaddiqin, to imam al-qadi iyal chan da yake cewa waccan magana ce ya dauko ta ittika' din nan wala kul muttaka ko eh annabi sallallahu alaihi wasallam ama ana fala kul muttaka, wannan ittika'in al-qadi iyal ke bayanin shi yace ba fa ittika'i walaysa ma'ana al-hadith bil ittika'i ma'ana hadith ya ittika'in nan al-maylu ala shakk ala shakkin inda al-muhaddithina karkata ala shakkin adisa tsagin jiki na dama ko na hagu inda al-muhaddithina wajen masana hadisi ba irin wancan bane.
Wa kadhalika lawmu
haka nan baccin Annabi sallallahu ta'ala sallama
kana
qalilan ya zamo kankani ne, manzo Allah sai bacci da yawa,
shahidan bi zalika al-atharu
al-atharu sahiyatu hadithai ingatattu wadin shaidat bizalika sun yi shaida bizalika da karancin baccin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko karanta baccin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wa ma'a zalika faqad qala sallallahu alaihi
amma tare da haka faqad qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam maiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce
inna ayriya tanama
sai dai idanuna guda biyu tanama ne suna bacci
wala yanamu qalbi
amma zuciya ta ba ta bacci
wa kana
nauhu ala jalbihi al-ayman baccin sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zama arsaqin jikinsa na dama ne
istizharan
abinda yasa manzon Allah yake yin bacci ai kwanta a kagin jikin shi na dama istizharan dan ya samu karfi ala qillatin nawmi na karanta baccin wannan kwantawa daman za ta taimaka masa a cike ya karanta baccin domin kwantawa dama bai da dadi mai bacci bai jin daɗin ya kwanta ba dama to rashin jin daɗin shi zai sa ba zai shantake ba shi zai sa ba zai baccin zai tsau ba to bari ya kwanta yadda ba zai ji daɗi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allahu akbar bibi duk da bacci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai yi yadda zai ji daɗi yanzu akwai gudun duniya da kai wannan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam
لانه على الجانب الايسر اهنا
دومي شي بتشي على الجانب الايسر اهنؤ شي يفداني اجي اي اكمتا واقاجين حغ يم بتشي اقاجين حغ شي يفدادي تو ان ده يفدادين النبي صلى الله عليه وسلم بايو كنتاوا ام
لهدوء
القلب ابن ده يسالي هدوء القلب دومن نتو زوچيا دومن زوچيا اوان نتاجين تكي zuciya wannan tsagin take duka wasu abubuwa muhimmai na tsagin jikin mutum in yana wannan watan sun fi nutsuwa su yi aiki duk abubuwa da suke masu muhimmanci a cikin jikin mutum in ya kwanta wannan tsagin sun fi samun nutsuwa aiki yadda suke so amma in an kwantar da su a dama za su yi aikin ba cikin yadda suke so ba zuciyar da sauran ayyuka abubuwa na jiki masu aiki duka
وما يتعلق به
ذا ابن ديرا تيا ذا زوجيا من الاعضاء الباطنه نا اي نو ابوبوا نا غبرن دا سكي بوي غبرن دا سكي بويي ديكا دا ايكي فيكي كاغانتي قودا ايكين دا الله يسا تكي ا جيكين متون دبل هانتا سوهي هانجي زوجيا دو ودانن كووننه دا ايكين دا الله يربا مشي نا جيكين جيكين دا ko cikin halitta to da kai ce da wani su ma ta'allaqu bihi min al-a'dha' al-ba'in
hina idin limailaha ila al-janib
hina idin yayin nan inda in yayi bacci a tsagin tsagin hagu limailaha ila al-janib al-aysari wa san saboda karkata ta zuwa janibi gefen hagu wadannan abubuwa sun daga zuciya da wadannan gabbai da muka zamu
fayyantadi zalika al-istiqala fihi
watan zalika yin bacci a wannan tsagin hagu yastad'i zai kira zai jawo al-istisqala nauyayawa fi cikin baccin baccin zai yi nauyi wa tsula kuma zai yi tsau to shi ne dalilin da ya sa manzo Allah bai kwanta nan don kada ya tsau don kada ya nauyi
wa idza nama an-na'im 'ala al-aymani
idan mai bacci ya bai bacci 'ala al-aymani arzaqin jikinsa na dama
allaha al-qalbu
zuciyarsa za ta rataya
wa
qalita kuma za ta ji ta kagara ta tashi
fa azra'i
ce duta da mu duta kagara in shine kalan rashin watan natsuwa sai zuciyar ta samu rashin natsuwa
fa
asra al ibaqata wan nar fi natwa zai sa fa bi zalika asra al ibaqa zai saurin farka wa
lam yaghmuruhu al istighraqu
al istighraqu natwa cikin bacci da yaghmuruhu ba zai nufe shi ba ya dai dan kwanta shu san haka nan dai kuma sai ya tashi ba zai samu natwa da zurfi cikin baccin ya lullube shi ba zai samu wannan ba saboda ni saboda kwantawa a tsagin da ba a jin dadi shine tsagin dama to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanta wannan shahidi ne akan karanta baccin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah.